abin akwai matukar dadi ku gane nufi na san tare
More music at housesongs.com.